أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شهر واتم شعبان شكرا تدبودا dari 443 hijriya wanda ya dace 14 da watan 3 shekara 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala kahin muhara da kai wancan bayanin da na muku yau al-bushr inda zan mi shine wannan bayanan da muka yi bayani na abin da ya shahe al-jami'u sahih da bayani akan rayuwa al-imam al-bukhari muqaddima dai da muke tayi kahin akan bukhari da littafin shi dama na muku bayanin cewa daga cikin manyan manyan littattafai ne na sharhin sahihir bukhari kuma sharhin at-tawdih wanda muke dogara da shi da kuma wannan umdatul qari da kuma fatahul bari da irshadus sari da sauransu dai daga cikin muqaddika wannan sun yi muqaddima akan bukhari da littafin shi muqaddimomi masu kyau wanda suka dace to wannan lokacin sune nake dauka muna bayani akan al-imam al-bukhari da wuya ne daidai ku ne wanda ba a cikin wa'annan littattafan suke ba to nayi muku bayanin cewa ana kokarin hada su a rubuce kuma su zama na rubuce dan aba mutum ya zamu ya amfana da su bayan an ji su a rubuce kuma zaman a karance zaman kuma a rubuce ga su mujarradin nakal ne kawai ba bahasi wanda ya cika ka'ida ta bahasi amma daukowa ne da nacan bayani akan rayuwar al-imam al-bukhari sai mu dauko wanda wane yayi cikin masu sharhi kenan mujarradin jami'i ne kawai hada shi ne guri daya kokari na magabata ne Allah musu rahama kenan gashi nan gurin shi ne na kare da shi na gama shi safa 60 ba bice ya samu shi suna al-kawkabul munirul hadi liman yutali'u sahihir jami'il al-bukhari al-kawkabul munirul hadi liman yutali'u sahihir jami'il al-bukhari tauraro mai haske mai shirye suwa ga duk wanda yake karanta sahihul jami' na al-imam al-bukhari abubuwa da dama wanda suka shahi al-bukhari da littafin shi ga sanan kuma da babe kinsu da matalib mabahas bine mabahasi harko kan al-imam al-bukhari karkashin shi da matalib mabahasi na biyu akan littafin nashi al-sahihul jami karkashin shi shi ma da al-matalib ga sanan gurin zan mu gansu wanda yake bukata ga sanan gurin al-kawkabul munirul hadi insha Allah ta'ala zan mu tashi muna cikin kitabul wudu a cikin wannan littafi mai albarka na al-imam al-bukhari yau zan mu tashi babe na 63 babu ghasalud dam nan ne ko baban da ke bayanin wanke jini al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa a hadisi 227 yake cewa haddathana muhammad ibn al-musanna qala haddathana yahya an hisham qala haddathatni fatima an asma qalat ja'at imra'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqalat sai take cewa a ra'aita ihdana tahidu ba mu labari ya ma'aikin Allah dayan mu tana haila fi saubi cikin tuha kaifa tasna ya zata aikata tuha wannan da saboda da ita ce take da ba ta da wata tuha misalan sai ita kare qala sai annabi yake ce mata huttuhu ta kankare shi summa taqrusuhu bil ma sannan kuma tayyahu mushi ta goge shi da ruwa watan dahuhu tayyahu mushi ruwa duka abu ɗaya ne tikra annabi ta'kidi ne aka da mata ne bayan an goge kuma a zuba ruwa a wanke shi wato salli fihi sannan tayi sallah a ciki kenan nan annada yana nufin wankewa ba yayyahin ba kawai yayyahin ruwa ba sai hadisi na 228 al-imam al-bukhari ke ce haddathana muhammad kadai haka ya kawo muhammad ibn salam ne yake ce haddathana abu muawiya haddathana hisham ibn urwa an abihi an aisha qalat ja'at fatimatu ibnat abi hubaysh fatima diya abi hubaysh tazo ila annabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala take ce ya rasulullahi ya ma'aikin allah inni mar'atun ustahad ni mace ce wadda na kasance ina istihara ho ba haira ba fala adhuru banni tsarki afa ada usala shin zan bar sallah kenan ji lokacin kwanukan jini in sun wuce mace tana yin al'adar ta sati guda ko kwana 8 ko kwana 5 to da yazo wannan gamin sai yake tsayawa ya wuce kuma sai ya zama an bambance cewa jinin istihara ne to shine take tambaya zan bar sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata la a'a ba zaki bar sallah ma'ana ki sallaki inna ma zalika irqun wannan wata jijiya ce ma'ana ciwo ne na jijiya a wata ruwaya yace inna ma hiya rakadatun min ash-shaytan halbi ne na shaytan yace walaysa bi haidin ba haira bace tunda ta wuce lokacinta fa iza aqbalat haidu take idan haila ki tazo fa da salata sai ki bar sallah wa iza adbarat idan tabba da baya fagsili anki damma sai ki wanke jini tare da ke summa salli sannan sai ki sallah qala sai ce wa qala abi baba na yake cewa summa tawaddi ili kulli salah sannan sai ki arwalla ga kowace sallah hatta yaji uzalikal waqt har sai wannan lokacin yazo ma'ana har sai lokacin haila ki yazo wannan sune hadisai guda biyu da al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin babu ghusl dam baban dake bayanin wanke jini sai hukuncen wannan hadisi shine ai bayanin cewa asalu fi ghusl al-najasati min as-siyab wannan hadisi shine asali dake nuna wajibcin wanke kazamta idan ta taba tuha idan najasa ta taba tuha wajibi ne a wanke ta wannan hadisin shine madogara na hako najasatu damu ho ijma'i jini cewa najasa ne kuma wannan ijma'i ne na malamai na gaba wajibcin wanke shi kadan kin shi ko di yawan shi jini ko mun kadan kin shi ko mun di yawan shi wanke shi ake ibnu battal yake cewa malamai sun dauke shi akan jini mai yawa dan saboda Allah ya shardanta kasancewar najasa ta kasance jini ne mai gudana yana nihin mai yawa yana nihin mai gudana a wajen malaman kufa suka ce kadan da cikin sauran najasa shine wanda bai kai dirhami ba na gaba cewa ashe dole ne amfani da ruwa wajen wanke najasa wannan ita ce magana da al-Imam Malik ya faɗa da Shafi'i da Muhammad ibn Hasan da Zufar da dukkan malaman fiqh Abu Hanifa ya saba da Abu Yusuf dalibin shi suka ce sai ya halitta gusar da ita da dukkan wani abin da ya kasance ruwa ruwa ne likid ne ana iya hudda najasa da shi mas'alar tana nishin hudda sananna ce cikin litattawan fiqh mas'alar ce ta sabani amma jumhurin malamai su suke da hujja akan al-Imam Abu Hanifa abinda suke nihi Abu mazhabin Abu Hanifa da Abu Yusuf shine cewa ko koka ko shayi ka samu ka wanke najasar da shi yawon ku ba dole sai ruwa ba in dai ma a ine ko bakin mai ko isan ka sa ka wanke bawali dake jikin ba hoyin tsarki ba wanda yake jikin tuha ka wanke in dai ya fita kawai yayi wannan mazhabin Abu Hanifa kenan hadisin Mujahid da Aisha suke cewa ɗayan mu ta kasance tana da tuha wanda cikin ta take haira idan jini ya same ta sai ta kankare da jini ta kankare da miyaukin ta ta sa hal hako wannan harcen ta kankari sai ta goga yace jama'a da dama sun yi inkarin cewa Mujahid ya jiyo hadisin nan daga gare ta amma Bukhari da Muslim sun tabbatar da shi a cikin hadisin Bukhari da hadisin Qasim yake cewa summa taqarudu dama sannan ta kankare wannan jinin daga tuhatta lokacin tsarkin ta ta wanke shi matan dahu ala sa'irhi tayyayyahi akan sauran sannan tayi sallah a cikin shi wanda hadisin zai zo nan gaba a hadisi na 308 na gaba adabu istiradul adad fi izalatin najasat cewa ba a shardanta adadi ba wajen hudda najasa ba sai an ce wa hikayi biyar ko shidda ko kaza kawai wajibi da shine tsarkakewa abun ya tsarkaka koda gurbin abun ya tsaya wannan bai cutarwa bayan an gusar da ita kamar masalan jini in ya taba wata farar tuha duk irin wankewar da zakai za a rika ganin wani jajjajjakin wannan to wannan bai cutarwa inda dai an wanke gurbin a wajen Hanifa Abu Hanifa yake cewa za a yi ta wankewa har sai an samu tabbas inza an samu zaton cewa aya abun nan ya tsarkaka ba tare ba da an sanya adadi magana ta gaba al'amru bil hatti umarnin da aka yi da cewa ta kankare kuma ta goge wannan mustahabi ne a wajen malaman fiqh na wannan dukkan su amma malaman zahiriya da wasu ƴan cikin Shafi'iyya sun wajabta su kamar yadda yake cikin Rawdatul Dalibin a cikin hadisin ai bayanin da yayi shine cewa bayan jinin gashi ya bushe ta sa harce ta kankare dan shi kuma ta wanke bayan an ambaci kankarewa kuma sai aka ambaci wankewa to malaman fiqh suka ce wanke kankarewa wannan mustahabi ne ba wajibi tunda abin da yi ta zai biyo baya shine ruwa to amma duk da wannan malaman zahiriya sun ce tunda umarni ne daga annabi kawai wajibi ne dole wannan kankarewa ita kankare dan shi so ta wanke amma hujjar jumhurin malamai ita ce wadda take hujja mai kwari ba wajibi bane sai hadisi na biyu da yake cewa Fatima binta Abi Hubaysh hadisin Fatima binta Abi Hubaysh wadda ta zo wajen annabi take cewa tana istihara ta kasance tana istihara walidu baban Fatima shine Qais ibn Muṭallib ya zo cikin nusakhta Muslim عبد المطلب أما كسكوريني كيس بن المطلب بن عبد المطلب رواية مسلم تكي أما كسكوريني يازو تكي مبهمات نخطيب البغدادي كي تيوى أنصارياتي متمني أم مدينة تي تكين على أسماء المبهمة في الأنباء المهكمة خطيب البغدادي شي كي لوان اللتاهم وان دكا يكي تتبو إن مسان تيوى يوم قوام على ميبس فرقوامي بان حركة إلين دكا إن دوان حديث يزو كي تيوى الرجلين ko sa'ala rajulun nabi sai yayi binciken ya bayyana cewa wane ne rajulkin wannan shine kawai ya samu shi suna al-asma'ul mubhama sunaye ruhu wanda suka zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to khatib Allah mishi rahama ya tabbatar da cewa ansariya ce kuma ba ita bace fatima binti qais wadda aka ambata cikin aure sunan su yazo daya amma kuma ba ita bace wala yurafil al-mazkura huna fi babil haid ghairi hadhal hadith ita wannan wadda aka ambata Fatima binti Qais banda wannan hadisin babu wanda ya santa a cikin sha'anin hadisi hadisi ɗaya gare ta kenan wannan shi ɗaya ne banda shi ba ta da wani hadisi Fatima binti Qais ita wannan mai jinin istihara har biya ambata yake cewa Fatima wannan da aka kawo ta auri Abdullah ibn Jahash suka ai hida wanda ake ce mishi Muhammad shi ma sahabi ne ta yi hijira Allah mata yarda kuma tana ɗaya daga cikin malamai masu istihara a zamanin anna wannan mata masu istihara akwai a zamanin Annabi alaihi salatu wassalam wannan ilimi malamai ba su bar komai ba al-Imam Ibn al-Mulakin a cikin sharhin Umda yana da sharhin Umdatul Ahkam dukkan matan da suka yi zamanin Annabi suke istihara ya kawo labarin su da wance kuma tare da hujja da dalilin da ya tabbatar da ita yake cewa sun kai wajen 10 wani abu masu istihara a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen 10 wani abu ne sai abu na gaba fa'idodin wannan hadisin wanda al-Imam Ibn al-Mulakin mu sani cewa yana da sharhin Umdatul Ahkam min afdal ma ulifa fi sharh Umdatul Ahkam mafi girman sharhi mai kima banda in ahwada hudda Jawami'ul Hikam yake na Ibn Rajab shi babu kamar shi babu in aka hudda shi shi ma yana daga cikin manyan sharhuka na Umdatul Ahkam mun ga san Umdatul Ahkam da girman shi nawa to Ibn al-Mulakin sharhi sai dai mujallal 13 sharhin Umdatul Ahkam kenan dole a sharhin Bukhari ya zama sharhi Arab mujallad 40 13 kuma yana da sharhin 40 hadis shi ma sharhi yana daga cikin mafi girman sharhi da aka ma 40 hadis to a cikin can gurin ya ambaci fa'idodin da ake dauka a galkashin wannan hadisi sama da 20 zan mu takaice su ba dukan su ba yace musme istihara zata yi sallah har abada a cikin zamanin ta kullun ba cikin hukuncin mai haira take ba wannan ijma'i ne na malamai na gaba cewa jini ashe abu ne mai najasa kuma wannan ya gabata na gaba cewa istifta'ul mar'a mace ta nemi fatawa kuma a saurara ta saurareta wannan ya halitta ga sanan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kenan raddi ne ga wanda suke cewa wannan sautin mace al'aura ne ba haka nan bane annabi ga sahabbai da dama mata suna zawwa suna su neman fatawa a wajen shi kuma yana ba su amsa na gaba umarni da cewa najasa nisantar da ita ake yi na gaba cewa wajibcin sallah jini yana yankewa wajibi ne mace ta je ta ci gaba da sallarta cewa sallah mutum ba zai barta ba matukar yana da hankali koda jini yana zubowa daga jikin shi kenan kamar yadda mai istihara matukar ba jinin haira bane to wajibi ne ta je ta yi sallarta koda jinin zuba yake ko yana zubowa kamar yadda Malik ya hudo a cikin muwatta yake cewa koda jini yana zubowa ka ci gaba da sallarka haka nan ko mai sallaba bawulin koda yana zubowa ya ji shi a cikin sallah ya ci gaba da sallar shi wannan rangwame ne hay tarkul ha'id salami hayla za ta bar sallah wannan kuma ijma'i ne sabanin khawarij a wajen khawarij mai hayla za ta barin sallah sun ce Allah bai umarni ba a Qur'ani babu inda Allah ya ce mai hayla ka ta bar sallah dan haka su mai hayla sallah take a wajen su raddi ne zuwa ga al'ada ta mata cikin al'adan mace a cikin harkar jini kuma yin wanka a kowace sallah mai ijinin al'ada zan mutar da a cikin sunan Abi Dawud cewa zata yi wanka ga kowace sallah wannan ba wajibi bane mustahabi ne wannan shine sai kuma baban da zan mu tashi babe na gaba da al-Imam al-Bukhari ya kafa babe na 64 cikin kitabul wudu shine babu ghasalul maniyyi wa farki baban da yake bayanin wanke maniyyi kuma da kankare shi wa ghasalu ma yusibu min al-mar'a da kuma wanke abin da ya samu na jikin mace البخاري الله مشى رحمه أحاديثنا دريبي إشرن دترك جهاد دسنا أبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أمر بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة أكيد جواناك سنتي إن أبنك الجنابة من ثوب النبي دغتهر النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة سيه تزوى غسلة وإن بقى الماء في ثوبه يتجي غرب روان يانا نن أجكين تهر النبي عليه الصلاة والسلام بما بوشي بكينا وأن حديثي أقولي هدية هدوش وأن شيني قولينا نهاركو حديثي نقبا ندري بيدة تلاتين يكي حدثنا قتيبة قتيبة شيني قتيبة تبن سعيد البغلاني يكي حدثنا يزيد يزيد وانا أكوه دان ساباني كان شزم غانش وانيني أكوه يزيد بن زرعي أكوه يزيد بن هارون كما دكان ستبقى دا نم بخاري وانا يكي نهي زم غان يكي حدثنا أمري عن سليمان قال سمعت عائشة ها كان تهويل السند وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت يتي ناتم بي عائشة غمي دمني يسامو تهور متن سي عائشة تتي كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسن تي إنا وانكي شمني دغ تهور النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة سيه تزوى غسلة وأصر الغسل في ثوبه تتي غرب وانكي يانا ننجكين تهشي buka alama ma'ana gurbi na ruwa inda aka wanke gashi nan bai ma bushe ba sai ya huta da shi da baban dake gaba ma'ana su kusan hadisan duk tahiyyarsu ɗaya ne zan mu gama su babu na 65 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa babu iza ga sallal janaba aw ghayraha falam yazhab athara asarahu baban dake bayani idan mutun ya wanke janaba ko kuma wani shi kenan wani abu daga cikin najasa ko jini ko makamancin shi falame ya zaba athara hukuma gurbin abun bai bace ba yake cewa haddasan hadisi na 230 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddasana Musa qala haddasana Abdul Wahid qala haddasana Amr ibn Maymun qala sa'altu Sulaiman ibn Yasar fi sawbi suibul janaba yace na tambayi Sulaiman ibn Yasar cikin tuha wadda suibul janaba janaba za ta same ta tuhar da janaba za ta same ta qala sai ce qalat Aisha sai Aisha take cewa kuntu aghsiluhu na kasance ina wanke shi min saubi rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga tuhar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam summa yakhruju ila salat sannan sai ya huta zuwa ga sallah wa asrul ghasl fihi tace gurbin ruwan yana nan jikin annabi buka alma gurbin wankewa yana nan jikin annabi buka alma gurbin ruwa kenan gashi nan ana ganin shi hadisin da ya gabata kenan irin shi sai hadisi na 233 yace haddathana amr ibn khalid haddathana zuhair qala haddathana Amr ibn Maymun ibn Mihran an Sulaiman ibn Yasar an Aisha annaha kanat taghsilul mani taghsilul mani ta kasance tana wanke mani fi saubin nabi a cikin tuhar annabi sallallahu alaihi wasallam summa arahu fihi sannan sai in ganshi a jikin shi buqatan gurbi au buqan ko gurbi bi nahawi da makancin hadisin da ya wuce ma'ana yana ga gurbin ma da tawanki wannan hadisi ne wanda an yi ittifaki akan su gabaki da wanda Bukhari da Muslim da Sunan al-Arba'a duka sun huddo su kenan kutubu sita duk sun huddo wannan hadisan da aka karanto abu na gaba da za a tattauna kan shi bisa kan wannan hadisin wancan hadisi na baya Yazid da ya fada nan gurin hadisi na 230 ya ce Bukhari haddathana Qutaiba qala haddathana Yazid kinna ya fade shi ba tare da cewa dan wane ba to malamai sun yi sabani akan wannan Yazid in suka ce shine Yazid ibn Harun wanda shi ma tarbiyyar babban malami ne ko kuma Yazid ibn Zurai dukkan su kuma suna cikin rijal kin na al-Imam al-Bukhari wanda shi Yazid ibn Zurai Abu Mas'ud al-Dimashqi yake cewa shine ibn Harun ba ibn Zurai bane kuma dukkan su sun rawaito daga gare shi Hafiz Sharafuddin al-Dinyadi ya tabbatar da wannan magana kamar yadda Ismaili ya rawaito ta hanya da dama hanyoyi daga hanya Yazid ibn Harun kenan amhanin al-mustakharajatu ala sahihai ko ala sahihil Bukhari gashi tunda an yi sabani akan marawaicin nan sai a koma Ismaili wane ne ya tabbatar daga waye rawaito shi sai a hey eh a bayyana haka nan Abu Nu'aym da Abu Nasr al-Shizji suka rawaito shi cikin ya rawaito cikin fawaid kin shi kamar yadda Bukhari ya huddo daga hadisin shi hadisin an hardace shi daga Yazid ibn Harun ba Yazid ibn Zurai ba haka jayyani ya koro wannan hadisin Hafiz Jamaluddin al-Mizzi yake cewa sahihiyar magana shine Yazid ibn Zurai kenan gashi kuma akan abin da ya tsaye shine Yazid ibn Zurai Qutaiba yace mashahuri ne da ruwaya daga Ibn Zurai kenan wanda shine malamin ilalul hadis ke kiran shi da aljada aljada tara daga sababin abin nan samun illa cikin hadisi an saba masalan kullun wani in zo yau ruwaya daga wani kinzu mun saba ai daga manzo an ce Isma'il ibn Abi Iyas ya ce ya haddasani Malik to wata ran in ka rumtse ido sai zamana ba shi ba daga Malik in bayan rawato kai kuma daga jin an ambace shi kawai kace haddasani Malik ka buwace hanyar da ka saba alhali kuma wannan gamin ya saba hanya sabanin yadda ka sani mai yawa kin to yana daga cikin sababin shigar illa cikin hadisi aljada mukhalafatul jada hakanan ibnu sakani ya nasaba shi yana nihin cewa ibnu harun hakana imamu kalabazi ya nasaba shi amma magana dai da tahi inganci shi da wanda malaman harko suka tai shine yazid ibnu harun ba yazid ibnu zurai ba eh na gaba bukhari ya tarjuma akan abinda zai samu yakin mace wajihin istinbadin shi cewa maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na jima'i ne a cikin nan idan mun nura cikin wannan da yace eh yake cewa wa ghasl ma yusibu min al-mar'a da wanke abin da zai samu daga mace a cikin hadisan da aka kawo babu ko dai da yayin nunin cewa abin da ya taba namiji daga mace ya wanke shi babu to suka ce istinbadi ne bukhari yayi wannan maniyin da Aisha ta wanke yana nihin nasaduwa ne kenan tunda nasaduwa ne kuma sai ya kasance bukhari istinbadin cewa al-ihtilam mahalli saboda mahalki shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutani ne kuma mahalki na saduwa idan ya kasance daga saduwa ne to babu makawa ya kasance gaban namiji da namace ya kasance lokacin da maniyin ya huto ya gamu da rubutu wata farjin mar'a da danyantaka ta farjin mace to wannan shine muradin bukhari kuma shine yake nihin da tarjama wannan baban yasa ya kawo ta dan saboda a wajen istinbad ne ya huddo hukuncin rubutu farjin mar'a ba a zahirin abun nan ba a zahirin hadisin ba na gaba fa'idodin wannan hadisin malamai da yawa daga cikin malaman fiqh sun tahi akan cewa maniyi abu ne mai tsarki na dan adam kuma shine magana mafi inganci daga al-Imam Shafi'i kamar yadda yake cikin al-Ummu da al-Bayan da al-Majmu' sharh al-Muhazzam na al-Imam an-Nawawi da al-Imam Ahmad shi ma tahi akan haka kamar yadda yake cikin littafin Hanbaliya at-Tahqiq da al-Ifsad da Kashful Qanna Malik ya saba musu da Abu Hanifa suka ce najasa ne Malik yake cewa za a wanke shi ko danyen shi ko busasshen shi amma Abu Hanifa yake cewa za a kankare shi idan busasshe ne kuma ya wadatar gami ba sai an wanke shi ba kenan Abu Hanifa rarrabewa yayi kamar yadda yake cikin al-Awsat na wannan Ibn al-Munzir yace duk ɗaya ne sawa'un sabanin cikin mace ne ko namiji amma wasu sun tahi akan cewa najasu hu min haduna hu cewa na mace ne najasa banda na namiji amma yace kankarewa wannan tana nuni akan tsarki da najasa ne da kankarewa ba zata wadatar ba kuma wankewa suka ce wankewa dan saboda tanazzuhan ne huta daga kazamta kamar yadda zaka wanke majina ba dan kana nihin cewa najasa bace ta taba ka a riga ai ba baranta zaka kana yawo da ita ba dan huje cewa ba najasa bace to suka ce wankewa shi ma ta wannan babance kankarewa kuma ta yi nuni cewa ba najasa bane yace fa haza hazul hadisi fil mas'ala ibn al-mulaqi yake cewa wannan shine rabon dukkan wani malamin hadisi cikin mas'ala dan saboda hadisi ne sahihi wanda babu wannan akan shi yace amma malaman jayayya su kuma wannan ya cikin litattafan khilafiyya da zaka ga suna ta zuba sabanin su a ciki na gaba hidimar malami hidimar mace ga mijinta musamman ma wajen wanke tuha da makamancin wannan balle idan ya kasance lamari ne wanda ya ta'allaka da ita abu ne da ake so ta ma mijinta kuma abu ne kyakkyawan zamantakewa ga mace gashi Aisha ita take wanke ma Annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba naqalu ahwalul muttadibi dauko halayen wanda ake jin kunya shi wanda ake koyi da shi koda za a ji kunya a cikin ciratarwa wannan babu lahi a dauko a rika ambatar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa da iyalan shi an yi kaza an wanke mishi tuha abu ne wanda bai kamata ba in wani ne a rika hodi to amma dake annabi shari'a ce ake ciratarwa babu kallon cewa abu ne na kunya dole za a kawo shi dan ilimin dake karkashin shi ake bukata na gaba taharatu rutubatul faraj rutubatul faraj cewa danyantaka ta gaba da take tabbata ko da yake wannan mai tsarki ne ba najasa bane na gaba sauran wannan sauran abu da zai batsaya a jikin mutum bayan ya wanke shi ko bawali ko kuma wani abu ko jini wannan gurbin nashi bai cutarwa matukar dai kazantar tahuta haka nan sauran najasa ga baki daya kuma yin sallah cikin tuhar da mutum ya sadu da ita ba lahi bane in dai ba ya ga kazanta a ciki ba wannan kuma sai ya wanke kazantar in ya ganta sai babu na gaba baban da al-Imam al-Bukhari ya kafa a cikin babu na 66 babu abwalul ibl wa dawab wal ganam wa marabidha baban da ke bayanin abwalul ibl bawali na raqumma wa dawab da sauran dabbobi wal ganam da tumakkai wa marabidha da makwantasu bayani akan wannan guraren nasu yake cewa al-Imam al-Bukhari ke cewa salla Abu Musa fi daril barid Abu Musa yayi salla a cikin Darul Barid guri ne wanda ake kawo dan aike na saraki a hudda shahura wanda mai kawo letter kin sarakan hizo nan yake tsayawa yayi salla a wannan gurin kenan nan gurin me yake nihi ya tabbatar da shi dan saboda guri ne ya shahara a cewa dabbobi suna tsayawa a gurin dan ba nan ba zai kawo shi ba dan ya san da cewa akwai dabbobi a gurin kuma guri ne wanda ba kullum mutane suke shiga cike ba mutane dabbobi suna shiga dan bako sai ya samu ne zai zamana an abun gakin shi wal wasarqiyin kuma da guri wanda yake na jibji ne wal bariya da kuma guri wanda yake hili ne haka hili al khiraful bar bahar khiraful bahar ila jambihi zuwa ga gehen shi kuma yace wal bariyatu ila jambihi kuma ga sarari a hure shi guri wanda yake babu komi fa qala sai yake cewa ha wa huna sawa thumma sawa ce da nan da can duka daye ne kenan da darul barid da sarqin duka nuna musu cewa dukan su guri daya ne kenan yake nunin cewa bawali yin sallah a cikin guri da dabbobi suka kwanta da kuma gurin da ya kasance na jibji ne matukar babu sanajasa bane ba babu laifi matukar dai gurin da zaka yi sallah kai ka tabbatar da ingantuwar shi bayyana najasa to wannan babu laifi akan shi albarid shi yasa ko yanzu email ake kiran shi da albaridul electroni ne saboda asalin barid shine gurin da ake tanada wajen aika sako na shugabanni an gawo letter lokacin letter ce ba waya bace ba salula bace hadisi wannan asar kin da ya kawo al-Imam Ibn Abi Shayba ya kawo shi da sanadin shi daga waki'u ne daga A'amash daga Malik ibn Harz daga baban shi yake cewa mun kasance muna sallah tare da Abu Musa cikin Darul Barid sai sallah ta zo muna zamana da shi kai sai sallah ta zo ya tashi mu tashi mu yi sallah muka yi sallah muka ce mishi ga guri can gurin a hura ka inda ba Darul Barid in ba yace da nan da can gurin duka daye ne kenan matukar babu sanajasa bane san me sannan sai al-Imam al-Bukhari kawo hadisi na 233 yace haddathana Sulaiman ibn Harb haddathana Hammad ibn Zaid an Ayyub an Abi Kilaba an Anas kala yake cewa kadima unasun min ukal wasu jama'a wasu mutane daga cikin kabila ukal ko kuma uraina sun taho fajta ul madina sai jikinsu yake mata kamar wani ya huto mutun ya huto daga wani gari yazo wani gari sauyin yanayi yasa jikin shi yake karbar wannan gurin shine fajtawaha sai a ce jikin shi yaki wannan gari so wannan mutane na uraina ko ukal sai jikinsu yake amsan madina fa amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam bi liqa sai annabi ya umarce shi da taguwayin shi masu nono taguwa ba a kiranta da liqa sai in wanda kasance ana ta tsatta wa an yashrabu min abwaliha yace sai yi shi sa daga bawalin wannan da riwaya ta tabbatar cewa ciwon ciki ne suke wa albani hada kuma nonan wancan tagunnan nashi yace fan talaku sai suka tahi baki ne sun zo gari ya ki karbar su da ciwon ciki da sauran cututtuka sai annabi yace ku je ku samu mutane wannan kina makiyaya na ku ce su tatsa muku nonan raquma dan magani ne da bawalin su kuma ku sha yace falan ma sa hu yayin da suka warke katalura annabi sai suka kashe makiyayin na annabi sallallahu alaihi wasallam wastaqun na'am suka kore tumakan suka sace su faja al-khabar fi awwalin nahar sai labari yazo a farkon rana tunda sahi fa ba'asa fi asarin sai annabi ya aika abu san su abu bayan su falan martafa annaharu yayin da rana ta daga ji abihim sai aka zo da su cika umarni na annabi tunda annabi ne yace aje jama'a duk suka huta nan da nan gashi kan rana har an zo da su yace fa amara fa qada aydihim sai annabi yayi umarni yace a yanke hannuwan su wa arjulahum da kawahuwan su wa sumirat ayunuhum aka kwankwale idanuwan su wa ulqufil abinda yasa haka nan suka ma wancan makiyayan irin yadda suka yi ne aka musu wa ulqufil harra aka gefa su cikin rana yastasquna suna ta neman a basu ruwan sha fala su kauna ba a basu kala abu kilaba yake cewa fa haula isaraku wannan sun yi sata ne wa katalu sun kashe wa kafaru ba da imanin sun kafurta bayan imanin su ridda wasu kai wa harabullahi wa rasuluhu sun yaki Allah da manzon shi wannan hadisin al-Imam al-Bukhari a Sahih al-Bukhari ya kashi guri wajen 14 wannan shine guri na farko shine a wajen malaman hadisi aka san shi da cewa hadisul urniyin wanda shahararren hadisi ne yana kwashe da ilimi zan mu ga sharhukan shi mai yiwa bayanin shi ya dauke mu lokacin dukkan saboda wannan shine gurin farko sai zamana sauran gurare guda 13 da zai zo duka ba sai mun buƙaci sharhin shi ba sai wannan hadisin da yake tare da shi hadisi na 234 yake cewa haddathana adam qala haddathana shu'ba qala akhbarana abu tayyah yazid ibn humayt yana mun ganan shu'ba ya sauya hanya yace an Anas daga Anas yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla an yubna almasjid annabi ya kasance yana sallah kafin a gina mishi masallaci fi marabidil ganam a cikin makwanta ta tumakkai kenan a cikin wannan makwanta tasu yake yin sallah shi annabi alaihi salatu wassalam ne wannan hadisi da yake dauke da muka shi sani da hadisul urainiyin hadisi ne wanda malamai suna kawo abin da ya shahi kowa ba da hankalin shi a nan gurin dan saboda abin da ya shahi wannan hadisi abubuwa ne wanda suke da masu muhimmanci ilimin muka ne malamai halitta an wallafa akan shi kuma wasu sun yi gihuwar shi da kan makiya musulunci sun yi gihuwar shi da abin da annabi ya aikata ma wannan mutanen cewa zalunci ne a matsayin suka ce ya ci karo da kamala annabta ce annabi yake mutun ne mai tausayi amma wannan mutanen bayan Allah wannan abu suna rumtsa ido gami da abin da su suka aikata mutanen sun yi ridda sun kore wannan tumakkan kuma sun kashe makiyayan duka wannan a rumtsa ido akan abin da suka yi zan mu ga duka bayani akan wannan ko da cikin hadisan da nake aika a majmu'at maktabatu ahlul hadisi akwai bahasi akan wannan wannan hadisin yana daga ciki wasu hadisai a cikin Bukhari da Muslim wanda wasu suka hudo suka ce sun saba ma hankali a ce annabi ne yayi kaza irin na wanda malamin yake bayani na Nigeria to rubuce ma ake akan abun ba mas'ala bace ba kuwa wannan adadin wannan urainiyin kinnan mutum guda 8 ne wasu suka ce mutum 7 ne guda 4 daga uraina guda 3 daga cikin ukal shi yasa akai sabani wasu suka ce kuma dukkan su uraini ne kabila uraini suka taho rashadi ya yi wannan cewa sun taho ne saboda biyan wata bukatar su na gaba adadin taguwannin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ya ce musu su je su sha nonuwan su a ba su kuma bawalin su taguwa guda 15 ce kuma wanda suke tagune ne kamar da ibnu sa'ad ya ambata cikin at-tabaqatu nashi na gaba wannan makiyayin da suka kashe shine yassar sunan shi maulana ne na annabi alayhi salatu wassalam banuniye ne sai annabi ya enta shi na gaba wanda aka tura su bayan su shine kurz ibn jabir al-fihri tare da shi akwai mai hayan dawakai guda 20 wanda suka bi bayan mutum 20 dawakai 20 suka bi da shugaban su 21 kenan kamar yadda ibnu sa'ad ya kawo cikin at-tabaqat a cikin sahihi muslim ya zo cewa a cikin su akwai samari matasa daga cikin kabila wannan mutanen Madina guda 20 wanda sun kai wajen 20 sai aka tura wanda zai bi bayan su yabi bayan su wannan mutane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika nan gurin da ake cewa samurat ainuhum idaninsu aka bankwale su Bukhari ya kawo ke yace summa umi a wata ruwaya ce summa umira bi masamirin fa hum yatfuka halahum biha an yi umarni ne da a sa kusoshi cikin wuta kusa a sa ta cikin wuta an tai zahi tai ja sai a musu kwalli da ita me yasa ran saboda haka nan suka yi a cikin mafi nuskoki na sahihi muslim yake cewa fa kafa aha sai a kunkwale musu idanu na gaba sai hukunta duka wannan wajen saboda sun yi hukuncen wannan hadisi da fa'idodin shi a takaice a cikin mun fahimci cewa kabiloli suna gabatarwa zuwa ga shugaba don saboda biyan bukatun su kuma shugaba ya tsaya kallon masalahohin su sun zo ne don saboda wasu masalahohin su kuma suka sa yaudara a ciki suka ma kafurta kuma tsarkin cin abin da ya kasance mai tsarki ne ana cin abin da ake cin naman shi to bawalin shi mai tsarki ne kamar da mai iziya yi bayani abin da ake cin naman shi to bawalin shi mai tsarki ne wannan shine mazhabin Malik dan ba da tsarki bane annabi ba zai ce su je su sa najasa ba da Ahmad mazhabin Ahmad da Istakhiri da Ibn Khuzaimah da Rawayani cikin malaman Shafi'iyya malaman Malikiyya sun kayyade cewa ya kasance abun nan mai tsarki wanda ake cin bayyacin najasa shine wanda mai iziya yake cewa wannan jalala hiya allazi yataghazzab bin najasa fa in kana idan ya kasance yana amfani da najasa to wannan shahararren mazhabin Malikiyya ba za a sha bawalin shi najasa ne amma wanda suka saba mishi sune malaman Hanafiya da jumhurin malamai sun ce najasa suka ce wanda suke cewa najasa ne suka ce shan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su yi dan saboda magani ne shi kuma halak ne idan wannan darura ta samu amma an yi musu bijirarwa cewa da a ce haram ne Allah ko bai sanya haram ba a cikin abin da Allah ya haramta giya da ya haramta aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce Allah bai sanya muku magani ba cikin abin da ya haramta muku abinda Abu Bukhari yake nuni a cikin wannan gurin yana nihin yayi muwafaka akan cewa ambatan dabbobi da raqumma da tamakkai Bukhari nan ya mana nuni akan mazhabin shi kan shi bawali na mayu ukaru lahamuhu akan cewa ya tahi shi ma akan cewa ana ci dan saboda ya gama shi da bawalin tamakkai shi kuma wannan sananne ne cewa ba najasa bane kuma ya gama shi da bawalin addawab sauran dabbobi dabbobin ni'ima yake nuna cewa ba najasa bane mazhabin al-Imam al-Bukhari amma hadisin Jabir da Bara marfu amma ukaru lahamuhu fala ba asai bawali cewa abinda ake cin naman shi babu lahi ba walin shi ba najasa bane hadisi ne masu rauni ne da raƙuduniya ambata fuskokin raunin su ba za a yi hujja da su ba amma hadisin cikin gazwatu tabuka ya kasance ce mutun yana yanka duka hujjoji ne dalilai suke kana nuna cewa ba najasa bane ba walin dabbar da ake ci da kashinta yake mutun yana ma yanka raƙumin shi a cikin gazuwa ta tabuka ya yanka raƙumin shi ya huddo abin da ke cikin cikin raƙumin ne ya tatse ya sha ruwa wannan da abin da ke cikin kayan cikin kenan yake nuna cewa ba najasa bane ibnu khuzaima yake cewa da a ce Allah mushi rahama yake cewa da a ce najasa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai kyale ayi ba yace sai mu ce kuma wannan ma Annabi ya aikata ne sai an bar sai san aikata dan saboda magani kuma dan saboda cikin halin darura ne shi yasa ibnu mas'ud a cikin baban da zai zo cewa idan an je homa mai sallah kazamta ko najasa ko wata gawa yana cikin sallah sallar shi ba ta baci ba yace babu hujja a cikin shi kamar yadda Ibn Hazm ya hada yake cewa dan saboda a Makka ne aka yi wannan abin kahin a kawo haramcin abubuwa a Makka ne aka yi amma hadisin amrike cewa karnuka da dabbobi sun kasance suna shiga suna bawali cikin wannan cikin masallaci hadisin da ya wuce mun ganshi yace wannan ba za a yi hujja da shi ba amma hadisin Suwaid ibn Tariq da yake cewa ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da giya sai ya hana shi game da ita yake cewa walakin hadawa yace ita ai ba magani bace ita cuta ce inji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da yace mishi magani muke da ita sai kuma hadisin Ummu Salama yake cewa inna Allaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum Allah bai sanya muku waraka ku ba cikin abin da ya haramta muku kuma Abu Ya'la ya huddo shi da Ahmad cikin Kitabul Ajriba da Zammul Muskir na Ibn Abi Dunya da Tabarani da Baihaqi Zahabi yace hadisin ne mai kyau Ibn Hazm yake cewa babu hujja a cikin wannan hadisin yace dan saboda cikin na farko akwai Simak bin Harb shi kuma ya kabalu talqin dukkan wanda yake ya kabalu talqin ba amsa hadisin shi kabo amsa talqini shine haddasaka fulanun wa fulanu wa fulan yace eh shahida alaihi bizalika wanda kawai ba bai da tabbas akwai dai rudu cikin har da shi kawai a cikin nabiyin kuma yace akwai Sulaiman Shaibani shi kuma jahuli ne wannan ba za a yi hujja da shi ba cikin amsoshin Ibn Hazm ne Allah mushi rahama amma na harko wanda muslim ya huddo haka nan hakim ya huddo shi da wanda nabi wanda ibn hibban ya huddo shi da a wasu cewa a cikin isnadin shi akwai salman wannan wahami ne salman bi ziyarati ya salmani kenan yana cikin ɗaya daga cikin siqat wanda bukhari da muslim sun huddo hadisan shi ha mas'ala ta gaba tabbatuwar hukuncin a takaice dai kawai mas'alan wannan shine ya kasance ga abinda malamai suka tai akai abinda ake cin naman shi idan ya kasance ya bawalin shi da bayan garin shi mai tsarki ne kamar da malikiya suka tahi akai na gaba cewa hukuncin masu mu'araba a cikin sahara ɗan hoshi a cikin sahara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a nemo su ne dan saboda abinda suka aikata da makiyayan shi malamai sun yi sabani akan tabbatuwar hukuncin su cikin gari in a cikin daji ne ɗan hoshi ne ga aikin su amma in cikin gari ne ai barayi ne sai Abu Hanifa ya ce cikin gari ba za a musu irin wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ba amma Malik da Shafi'i suka tabbatar da wannan na gaba zamu fahimci shar'antuwar kisasi irin abin da kai a Makka kuma duk hanin da aka yi akan cewa amma mutum musula ka cancana gawa ko kuma kahin a kashe mutum a bashi wahala ai shari'a ta hana to amma ba wanda kisasi bane in kisasi ne irin abin da kai za a Makka ga kissan mutunan can da Yahudan da ya kwankwas akan wata yarinya bayna Hajaraini Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fa aka mishi haka nan dan saboda mu masala ce abinda yayi ne a mishi kisasi ne Muhammad ibn Sirin yake cewa wannan abinda aka yi kahin asab ko da hudud kahin asab ko da haji ne Bukhari ya ambata cikin hadisin Anas yake cewa qabla an tunzala ayatul muharaba kahin a sauko aya ta ɗan hoshi ne aka musu wannan abun kuma kahin a sauko hani gami da musulani a cikin sahihul bukhari daga qatada yake cewa labari ya iso mana cewa wannan ya kasance bayan an annabi ya zaburar da sadaka ne kuma yayi hani gami da musula yace babu lahi al-imam shafi'i yayi da awa cewa nasikh ne an shahi wannan hukuncin da aka musu ibnu shahin da daudi sai sun yi tawakkufi a cikin ilam din suka ce ba za su yi da awar nasakh ba matakar ba tarihi aka samu ba na gaba abin da liman shugaba zai aikata ba za a yi lisafin shi ba cewa babu rahama babu tausayi baro yin hakan kin shine rahamak turawa makiya Allah za su ga cewa an mutun ya kashe a kashe shi ai babu tausayawa shi wancan a kiyasin sa wani hankali da suke sa cewa shi ya riga ya kashe kenan shi kuma maimakin an kara kuma shi ma aka kashe shi kara wata banna ce to wannan hankali ne suke sawa amma kashe shin shine rahamak ne saboda shi wancan da kashe shi ma rai ne na gaba cewa uquba ta muharibin masu yaki masu hoshi an Allah yayi daidai da fadar Allah madaukin sarki a suratul maida yake cewa inna ma jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu zuwa karshe aukin da ke cikin ka duka takhayir ne ko kuma litanwi'i ne malamai sun yi maganganu guda a musu kaza ko a musu kaza ko a musu kaza daidai gurgurdan abun gakin su daidai gurgurdan lahin su jawazu tatayyub an yudubu kullu jism bima atadahu ya halitta yin magani kuma jikin kowanne dan adam ana mishi magani da abin da ya saba kamar yadda bukhari ya sayo wannan hadisin a cikin kitabu tib dan saboda wannan abin da aka musu shan bawalin raqumi da wannan babu min babu tib ne cewa murtad ana kashe shi ba tare da neman yutuba ba cikin kasancewar wajibi ne sabanin mashhuri yake cewa wasu suna ba da amsa akan cewa wa'annan ai ba ridda kadai suka yi ba kisan da aka musu ba ridda kadai suka yi ba sun kashe mutun kuma sun yi ridda kuma sun yi fashi kenan sun hada abubuwa da dama ba za a yi hujja akan shi ba akan kashe mai ridda na gaba jama'a ko mun yawan su in suka kashe mutun daya za a kashe su gashi mun gani sayyar ne kadai suka ma wannan abun kuma aka yi shi wannan shine maganar jumhurin malamai da shafi'i da malik da jama'a da dama abu hanifa yake cewa babu makawa sai an samu shaidu Abu Kilaba ya kira su da barayi amma kuma dan saboda yace sun saci tumakai da dabbobi a gurin da hirzi makamancin irin nasu shine samun makiyayi kuma yana tsare da su kenan amma malamai sun taya kan cewa an hoshi ne wa'annan ba hukuncin an hoshi ne ba barayu bane kenan kuma hukuncin an hoshi da barayi ba ɗaya bane ba sai na gaba ijma'i yayi tsaye akan cewa duk wanda kisa ya wajaba akan shi ya wajaba a kashe shi yake roƙon a bashi ruwa ba za a hana mishi ruwa ba dan ka hana mishi azaba bi ga azaba ta kisa ga azaba ta hana ruwa amma yace nan annabi da ya hana musu uquba ce akan irin abin da suka yi shi yasa suke ta neman a bashi ruwa aka hana musu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har a addu'a shi yake cewa ada sallahu man atasha ali muhammadun laila wanda nasa'i ya huddo shi yace Allah ishruwantar da wanda suka ishruwantar da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam a yau yana nuhu wa'annan mutane sun yi ridda kuma sun ishi ruwantar da su mu sani cewa bukhari a cikin wannan baban ya kawo shi a cikin babu ihra alil muhshirki hali huraq mushriki idan ya kona wani shin shi ma za a kona shi da kuma wannan hudda idanunsa da aka yi da yi musu azaba da wuta yace wannan kahin a haramta yin azaba da wuta ne shi yasa aka musu wannan hukunci ibn al-munayyir yake cewa kamar bukhari yana nan chalatu azibu bi azabillahi da tsakanin shi da wannan la to azibu azabullahi ba tare da sababi ba shi kuma wannan da sababi abinda suka yi ne aka musu a cikin hadisin akwai bayani akan biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda mun gani annabi yana tadawa a nemo su nan da nan aka je aka nemo su kuma ba tare da jimawa ba aka kawo su yake nuna yadda sahabbai suke iya kokari da biyayya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a takaice dan abin da ya shahi wannan hadisin kenan dan yana daukan zama maki masu yawa dan saboda hadisi ne mai kumshe da ilimi mai kumshe da fiqhu mai yawa sai shi wannan hadisi na karshe wanda yake tare da shi wannan ana hukunci da shi da dalili da shi akan cewa abinda ake cin shi bawalin shi mai tsarki ne kamar yadda ya gabata dai a cikin wancan hadisi da sauran bayani na hukuncen shi kuma sallah cikin makwantar dabbobi makwantar tumakai da wannan ya halitta cikin makwantar raqumma shine malamai suka yi sabani dan saboda annabi ya ce fa inna khuliqat min ash-shayatin sura kuma an halice su daga shedan mutun kada yayi sallah a ciki nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi